DJ Julius on the beat. Julius on the beat. DJ Julius on the beat.
Wahalar mu baban zaba Allah ya na gani Wahalar ka baban zaba Wahalar ki baban zaba Wahalar mu baban zaba Allah ya na gani
Wahalar ka baban zaba
Dan uwana Aha Dan uwana Aha Dan uwana ƴar kwata Zan so ka sani sa'ilin da kake shan famanka kake shan wahalarka a cikin aikin Yesu Almasihu Zan so ka sani da cewa wahalarka ba a banza take ba a cikin sunan Yesu Wahalarka ba banza ba wahalarki ba banza ba wahalar mu ba banza ba Allah ya na gani wahalarka ba banza ba wahalarki ba banza ba wahalar mu ba banza ba Allah ya na gani
DJ Julius on the beat
Kasa aranka Allah zai saka maka Yarwa kiji ko mai fama da kike Kisa aranki Allah zai saka maki
Albarka ta tabbata ga masu shan tsanani saboda aikata adalci domin mulkin sama nasu ne albarka ta tabbata gare ku sa'ad da mutane suka zage ku suka tsananta muku suka kaga muku kowace irin mugunta saboda ni ku yi murna ku yi farin ciki mutuka domin sakamakon ku mai yawa ne a sama gama haka aka tsanantawa annabawa da suka riga ku dan uwana da yar uwata dukkan wahalar da muna sha a cikin Yesu Almasihu mu sa bege da cewa ubangiji zai saka mana gurgurdan ayyukan da muka yi dan uwa dukkan fama da dukkan wahala ka sa bege cewa ubangiji zai biya ka ranar karshe hallelujah
ku shugabannin iglesia ku shugabannin iglesia ku dage cikin aikin shugabanci ku rike da kyau Allah zai saka maku ku membobi na
Wow.
DJ Julius on the beat.
Doing that right. DJ Julius on the beat.
The Russians have a life here.
Nigeria.
Yesu ka tuna da ni.
Oh 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 ina bakin ciki.
Oh Yesu ka tuna da ni.
Oh ina farin ciki.
Oh Yesu ka tuna da ni.
A cikin wahalata.
Kana da sauran aiki, kina da sauran aiki. ga Allah sanne Musa Ahmad
DJ Julius on the beat.
Allah. Domingo, I'm going to go to the hospital.
DJ Julius on the beat.
DJ Julius on the beat.
DJ Julius on the beat.
Bonfire.
DJ Julius.